staying home, 'cause I am stuck on fire. Cold days, blindfold, I know you're just a liar, not a face. I'd rather be all alone, all alone, all alone. I need to wash you off my skin. I'd rather be all alone, all alone, all alone. Boy, you just took another spin. You're a showdown.
Da 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 da